أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بيان حكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إن شاء الله تتمكن الله سبحانه وتعالى يومنا بياركم بيارك وتنزل الحجة إجراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقد نقزوا مدينة دهود الدري حدود أربع اندبيو واندي دي دا شاب يارك وطانا جوي ميلاديات دهوبيو دا إشرين دا kuma ci gaba da karatun mu na mustalahul hadis na muna cikin wannan littafi na al-manzuma al-bayquniya ta Umar bin Muhammad bin Fatuh al-Bayquni Allah subhanahu wa ta'ala ya jigan shi. Kuma kenan wannan shine darasin mu na biyu a cikin wannan littafi insha Allah, kuma wanda wancan satin muka fara kuma mun tike akan karshen faɗin malam da yace wal hasanul ma'rufu turqan wa gadat rijaluhu la kasahih ishtaharat, wato malam yayin mana bayani akan abin da ya shahi hadisun hasan, wanda hadisun hasan shine muka ce shine wanda ya zamanto bai kai ba sharadin sahih, wanda mun sani sharadin hadisi sahihi shine ya zamanto ittisal sanad, عدالة الراوي، ضبط الراوي، إذا منتو تام الضبط، إذا منتو حرد الشيء أتشكتكي، تام الضبط. شكوما حسن شيني إذا منتو كنام حتيفو، خفيف الضبط، كما عند من غنيش أو أنتن ساتن. كنام شيني تام الضبط، شكوما خفيف الضبط، شيني إذا يرويتو، شيني زي إذا منتو وانا حديثيني حسن. واندكوما شيني مالا زي تيقى بمنا دا نوئينا uku kenan a cikin wannan shine ya kawo mana yace wa kullu ma an rutubatil husni qasur fa huwa dha'if wa huwa aqsaman kathur, wato dukkan hadisin da ya zamanto akan ingancin shi wato ya kasa bi kai ba daraja ta hadisul hasan, kenan yayi kasa da daraja ta hasan. Wanne ne kasa da daraja hasan? Kenan adab ya zamanto in khafifu dhabt ne, nan ya zamanto bayyana dhabt ma ko guda, kenan ya zamanto yayi daraja da hadisin hasan. To in kuma abin da ya shafi adala ne ya zamanto bai da adala, in abin da ya shafi ittisalin sanad ne ya zamanto hadisi ne munqati a cire yake, isnadin a cire yake. To wannan shine ake cewa malam yace fa huwa dha'if, shine hadisi dha'ifi ko kace al-mardud, duka ana kiran shi al-dha'if al-mardud, wanda ba aka fa hujja da shi a cikin abin da ya shafi hukunce-hukunce na shari'a. Shi ne malam ya ce wa huwa aqsamun kathur, sannan kuma shi hadisi dha'ifi wato aqsam ne, kashi-kashi ne, kashi-kashi ne, wanda zan mu gani abin da ya shafi dha'ifi akwai abin da ya shafi hadisul mursal, wanda mun san hadisi ne dha'ifi mursal, bancin shi akwai abin da ya shafi munqati, shi ma dha'ifi ne, hadisin mu'dhal shi ma dha'ifi ne, hadisin mudallas au mudallis shi ma dha'ifi ne, al-mubaham, ash-shad, al-maqlub, al-muallal, al-munkar, al-matruk, al-mawdu, duka wannan hadisai ne wanda suke dha'ifai, kashi-kashi ne na hadisai dha'ifai. Yanan wannan mun gan shi da ja a cikin wancan litayi da muka yi na Muhammad Salih bin Husaymin, in ban manta ba an muka dora shi a saman tabulu, duk da cewa yanzu akwai wanda wancan darasin ba su sani ko babu tabulan da za a auda shi. Ala kulli halli zan mu dawo ko da darasin gaba kenan, sai a gani in an janyo tabulan da za a yi shajara in waccan da muka yi muka hoto su ga baki daya abin da ya shafi ittisalus sanad. Idan sanadi bai zamanto ba ya zamanto muttasil, to menene yake zamanto wa hadisi ya zamanto a ciki ake samun munqati, ake samun mursal, ake samun mu'dal, ake samun mudallas, ake samun mu'allaq, kuma haka abin da ya shafi dhabt shi ma idan babu dhabt shi ma zai zamanto akwai hadisan da ake samu nau'i-nau'i na hadisai. kenan wannan shine malamin yazo ya gayi mana hadisi da'ifi ba ka hujja da shi saboda malamai suka ce da'ifi na harko ta'rifin shi shine duk hadisin da bai cika ba daraja da inganci to hadisi ne da'ifi wannan sharuda guda biyar da muka aije da malamai suka aije na cewa su ne sharadi na hadisi sahihi to idan ya zaman to yayi kasa da su banda khafifu dhab to kawai hadisi ne da'ifi shi kuma hadisi da'ifi ba ka hujja da shi abin da ya shafi a cikin ahkam da tace akwai wannan yin malamai wasu suna ganin abin da ya shafi targhib wa tarhib abin da ya shafi kwadaitarwa da tsoratarwa ana iya yi aiki da hadisi da'ifi amma dai in dai ya zaman to shi ma da sharadi lahu asl fi shari'a aw fi kitabi wa sunna kamar hadisi ne misali aka kawo yana nuna falalar wani abu kaza to amma hadisin bai da inganci sanadin shi da'ifi ne to amma akwai wata aya ko kuma can wani hadisi mai karfi da ya kawo mana wani abu wanda yake nuna eh wannan abin yana da falala to wannan ana iya ayi aiki da wannan dan ya zamanto wannan da'ifin wancan ya zamanto istighniya ne yawaniya amma in ya zamanto da'afu ne shadid misali a cikin isnadin mutanen wanda suka rawaito hadisi a ce mutun ne wanda yake matruk ko kazzab to wannan ba ta yiwa a dauke shi ko hatta da targhib ko tarhib ba a dauke shi ba barantana a sanyo shi cikin abin da ya shafi hukunce hukunce na shari'a kenan dai hadisi da'ifi ba a ka hujja da shi a magana wadda take wajen malamai kenan ya zamanto wannan sharadin idan suka zamanto sun cika ke zamanto an yi aiki da shi sai kuma sharadi na gaba wanda idan ya zamanto da'ifu idza ta'addada turuqu muka ce zai zamanto mene hadisi ne da'ifi amma ya zamanto hanyoyin shi sun yawaita hasanun li ghayrihi kenan idan yannan da'ifi ne nan da'ifi ya rawaito da'ifi can ma ga wata hanya ya rawaito hadisi amma dai akwai wani da'ifi a ciki can ma akwai wani mai rauni kenan suka ga muhe su zamanto wannan hadisin hasanun li ghayrihi kenan shi yasa ibnu hajar a cikin nukhwatul fikr da ya kassama nan in kun lura kashi na uku ne muka zo can muka gani awwaluha as-sahihu bancin shi ya kawo mana na biyu al-hasan kenan wannan shine kashi na uku a cikin aqsam inda malamin ya kawo mana to wasu malamai suna kasa hadisi abin da ya shafi nau'in hadisi guda uku amma ibnu hajar ya kasa shi gida biyar wanda kuma mafi yawa malaman mu'asirin a haka suka tai kashi biyar shine sahihun li dhatihi sahihun li ghayrihi hasanun li dhatihi hasanun li ghayrihi da kuma da'if kenan kaso biyar kenan nau'i na hadisi na'am sai malamin ya ce وكل ما رتبة الحسن قصر فهو ضعيف وهو أقسام كثر سيمال يزو منا وما أضيف للنبي مرفوع وما لتابع هو المقطوع وتلقنا ما له يتقى ومنا نوئينا نوئينا غدو زيكا ومنا كنا سكين ونا فيكونيا مكتش نوئينا ويكاو نمصطلع تكي غبا كده ثلاثين دبيو كنا ونا نغدني شيني كنا الحديث المرفوع الحديث المرفوع وانا حديثي ني اكي تيما الحديث المرفوع شيني مالي يتيما وما اضيف للنبي مرفوع دي حديث دا اكا دنگانتا شي زوا غا النبي صلى الله عليه وسلم تو حديثي ني مرفوع كينا wannan ka'ida ce kawai ka dauke ta kinan duk hadisin da ya zamanto an danganta shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine hadisi marfu can a cikin wancan littafin da ya gabata mun gani cewa hadisin marfu ta'rifin shi shine ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyya aw khulqiyya kenan wannan duka daga cikin ta'rifin ne amma a takaice kawai in kace ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam kenan shine ma udifa ai kowane dukkan hadisin da ya zamanto an danganta shi wato sahabi ne ya danganta shi ko kuma tabi'i ko kuma wani ne ya danganta shi da zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama na fada annabi sallallahu alaihi wasallama ne ko aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma takariri ne an yi abu a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da shi sanadin ya zamanto ya danganta to shine ake cewa marfu'i kina wannan hadisin marfu' ne kina duk mashi yawa mai hadisi da kuma marfu' ne ata da hadisai da rifai wanda ake samu mursal ai an danganta shi zuwa ga annabi kamar yanda mun zo mu gari kaida da zata nuna mana kenan malam yace wa ma udifa lin nabi marfu da hadisin da ya zamanto an danganta shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine marfu wa ma li tabi'i huwa al-maqtu'u shi kuma wanda aka danganta shi kenan nau'i na nawa na biyar kenan mu ringa lura da nau'ikan da yake kawo mana kamar a cikin yanzu cikin baiti guda da ajaz da sadar in baitin ya kawo mana nau'i guda biyu ma udifa lin nabi marfu'u wa ma li tabi'in huwa al-maqtu'u kenan al-maqtu'u shi kuma wanda aka ke ce ma hadisin da ake ce ma al-maqtu'u shine hadisin da aka danganta shi zuwa ga tabi tabi shine ake ce ma al-maqtu hadisin maqtu kenan shi kuma shine ma udifa ila tabi'i kuma wasu malamai suna gani har bayan tabi'ai ma wanda an danganta su zuwa ga wani ana ce mishi maqtu ne bayan tabi'ai amma dai abin da ya shahara shine matanin da aka danganta shi zuwa ga tabi'i na fada fadi ne ko kuma wani aiki ne na tabi'i kenan shine ake ce ma hadisin maqtu sannan hadisi al-maqtu ba hujja bane ba a cikin shari'a ba hujja bane saboda kwada ce ta tabi sai dai in ta kasance ya zaman to tana da wata karina wani abu wanda yake nuna cewa eh wannan abin lalle yana da tushe kuma a rawaitar wai da yayi kamar yanda sahabbai za su ringa rawaitawa suna cewa min sunnati kaza yana daga cikin sunna kaza to misali tabi'i yazo yace min sunna kaza to sai a bincika yana da karina a cikin addini yana da tushe to wannan la'alla ya zaman to yana da hukumul rafa inda in ba ku manta ba a wancan mun yi marfu hukuman da kuma marfu akwai marfu'i wanda da ka ganshi wada ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam gashi nan akwai kuma marfu'i hukum wanda sahabi ne zai faɗi wani abu amma lalle wannan abun bai zamantawa min kabile ra'ayi ba daga ra'ayin shi bane ba dai kaji ka sani kamar irin kissa Abi Huraira wa hadisin da Abi Huraira ya Allah ta tabbata gare shi ya rawaito akan siffar ɗan huta ina jigo wanda yake cewa fatar ɗan huta kwata ɗan huta kabrinta ya kai wajen kilo tsakanin baina Makka wa Madina kwata ko haƙori na manta billafs wanne ne yazo akan hadisin ala kulli halin ina tunani kwata ne kwata kabrin kwata ɗan mutum ɗan huta ta kai wannan in tsakanin Makka da Madina tsakanin Makka da Madina wajen kilo 450 to kaga wannan bai yi wa Abi Huraira ya gaye shi a ra'ayi shi kenan yana da hukunci na rafi na tagawa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa marfu'i ne to kuma kenan wannan shi ne kenan abinda aka danganta shi mu dawo kan hadisul maqtu zuwa ga tabi'i kenan kawai maqtu ake ce mishi kuma wannan ba hujja bane ba ka dauko shi ka ce hujja ne ai tabi'i an daga shi nan asar ya zo ko hadisi ya zo daga tabi'i ba hujja bane a cikin shari'a eh dai in ya zaman to yana da wata karina wadda take nuna mana cewa eh lalle wannan hujja ne ko kuma wani abu ne wanda shari'a ta kawo shi kenan kamar yadda muka ce mina sunna idan tabi'i ya ce daga cikin yana daga cikin sunna yin kaza da kaza haka shi ma kuma abin da ya shayi anan kenan malam ya kawo mana nau'i biyu na
kuma kudifa ne sahaba inda in sahabi nan ka danna tashi
yau shine zan yi magana yanzu malam bai kawo mana ba mu ya kawo mana nau'i biyu ne to akwai nau'i a kasam hadisi ya kasu kashi akwai kisan guda wanda yake zuwa ga wa aka danganta hadisi bi itibari man yudafu ilayhi to daga ciki ke da kai al marfu al mawquf al maqtu da hadisul qudsi su hudu ne to nan malam ya kawo mana guda biyu na ukun su shine al mawquf wanda zai kawo mana shi can bambanta ba baiti na wa ma udifa lin nabi baiti na 15 me yace wa ma udifa ila al ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufu zukin wato abin da ya zanto an danganta shi shi kuma tanga sahabi na fada da aiki da ko takariri na shiga baki da shine yake cewa mawquf kenan nan kaso guda uku zan madauka na farko shine al marfu wanda aka danganta shi wanda muka gani anan na biyu shine al mawquf shine wanda sahabi aka danganta shi zuwa ga sahabi wato wannan isnadin da yazo zuwa ga sahabi yake tsaya kamar Malik an-Nafi an ibn Umar yake tsaya bai ci gaba annabi sallallahu alaihi wasallam in yazo Malik an-Nafi an ibn Umar kenan wannan menene mawquf ne in kuma yazo Malik an-Nafi an ibn Umar an annabi sallallahu alaihi wasallam marfu ne in kuma ya tsaya daga bakin Malik ko kuma Nafi maqtu ne kinan wannan shine wannan in nasu sannan kuma muka ce abin da ya shafi marfu'i shi wannan inda ya zamanto ya inganta rafi'i ne da marfu'i ne amma maqtu in ba hujja bane a cikin addini sai dai in ya zamanto yana da karina wanda take zamantawa bayyaiwa sahabin ko tabi'i ya faɗe shi daga ra'ayin shi kinan wannan shine nau'i na biyar da malam ya kawo mana na al-maqtu sai malam yace والمسند المتصل الاسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن wato malan zai kawo mana al-musnad shi kuma wanne ne ake cewa al-musnad malamai sun yi sabani wajen kan ta'arifin shi shin wani hadisi ne za a ce ma al-musnad amma dai a gurguje musnad shine wanda aka zamanto an rawaito hadisin yana da isnadin shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam marfu'an kenan shine malam yace mana wal musnadul muttasilul isnad min wato shi hadisi al musnad shine al muttasilul isnad wanda sanadin shi ya zamanto ya danganta rawi wal musnadul muttasilul isnad min rawihi hatta al mustafa wato rawin da ya rawaito ruwat in didda suka rawaito hadisin wannan suka je dangane daga wani an wani an wani har zuwa al-Mustafa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kenan wannan shine musnad kamar ka dauka Malik an-Nafi an Ibn Umar an-Nabi sallallahu alaihi wa sallam wannan kana iya kace mishi wannan silsila ta zama to musnadaji an dangana ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam daidai take da marfu eh shi yasa a wani ta'arifi yake cewa musnad shine huwa kullu marfu'un musnad wai ta kaida da malamin suka ce kullu marfu musnad wa laysa kullu musnad marfu au kullu musnad marfu wa laysa kulli marfu'in musnad yawa wa laysa kullu marfu'in musnad kenan shine saboda zaka samu mursal zaka samu munqati kenan musnad shine zaman to a dangane yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa nan malamin yace maka rawihi hatta al-mustafa wa lam yabin ai lam yakun munqati'an hali shi bai zaman to ba munqati bai zaman to ba an samu inqita'i a cikin wannan isnad an samu cirewa a cikin wannan isnad kenan wannan shine idan ya zaman to ya danganta kenan shine ake ce ma al-musnad kamar misali in ka dauki misali hadisi kawai wanda muka bada misali Malik an-Nafi an Ibn Umar ko kuma yazo da lafazin duka wani da wani wannan ya ce akhbarani ko kuma sami'u to kamar yanda hadisi na cikin Bukhari innamal a'malu binniyat Imam al-Bukhari da yazo yace mene qala hadathana al-Humaydi yace Abdullah ibn Zubair qala kuna yi ne rabta qala hadathana kina akwai rabta yaji musnad da man ya zamanto yaji ne wani yaji daga wani har ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan shine yace qala hadathana al-Humaydi قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع ألقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات الحديث كنون ندك عند يزمن isnadin shi duka musnad ne kuma gashin nan duka kaifiyya kowane rawi ya kawo maka siga ta sama kenan kowa ya ji wani ya ji daga wani wani ya ji daga wani wani ya ji daga wani har ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wannan shine musnad kenan ya zamanto muttasil ne kuma marfu' ne muttasil ne kuma marfu' ne shine ya kawo mana ci gaban shi dake musnad da muttasil suna da shige shine ya kawo mana yace wa ma bi sami'i كل راوي يتصل اسناده للمصطفى فالمتصل وتدر حديث دي زمانتو كون راوي يا زمانتو ياجي نغبن شي اسنادن شي kuma ya danganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama shine yake ce ake ce ma hadisin al-muttasil shine ba da ta'arifin shi anan cikin tafsir yake cewa mattasala sanaduhu marfu an kana aw mawqufan ala man kana wato da hadisin da ya zamanto sanadin shi ya danganta sawa'un marfu'i ne hadisin ko ko kuma mawqufu ne akan wani wato muttasil kawai ya zamanto shi sanadin ya inganta akwai bambanci tsakanin muttasil da musnad musnad shi sai a marfu yake musnad shi yasa can karshe yace ma walam yabin bai zamanto ba in ya samu inqita'i in ya samu inqita kenan ya huta daga musnad amma muttasil shi kuma ya zamanto sawa'un yana iya zuwa marfu ko kuma ya zamanto mawquf akan sahabi ko kuma maqtu' akan tabi shine yace maka mattasala sanaduhu marfu'an kana aw maqtu'an wato duk wanda ya da hadisin da ya zamanto sanadin shi ya zamanto ya danganta zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama sawa'un marfu'i ne ko kuma mawquf ne shine ake cewa al muttasil kenan na farko a samu sama an yi ayin saurara rawun ya saurara daga na gaba da shi wannan ya saurara daga gaban shi dukan su sun saurari kowa ya saurari daga wanda ya bashi labari kenan sanadi ya zamanto ittisali hayya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama idan kuma mawqufu ne hayya zuwa ga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan shine ake cewa al muttasil a wata wannan zaku ga ana ce mishi al mawsul ko al muttasil duka yana daga cikin sunayen da ake gayi ma wannan nau'in hadisi kenan nau'in nawa ne a cikin nan malam ya kawo mana shidda ido ko bakwai canda muttasil musnad musnad shine na shidda kenan wannan al muttasil shine na bakwai shine malam kenan ya kawo shi yace wa ma bi sami kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil sai malam ya ci gaba da ce mana musalsalun kulma ala wasfin ata mislu ama wallahi amba'anil fata kazaka qad haddathanihi qa'ima aw ba'da an haddathani tabassama wato nau'i na gaba da malam ya kawo mana nau'i na takwas shine musalsal at-tasalsul isnadin ya zamanto akwai tasalsulin wata kalma ko kuma wani abu wanda yake zan mu gani amsa da su wanda mun dauke shi wancan satan ma mun dan yi lafta akan shi shine malam yace mana kenan yana daga cikin tasalsul ko kuma a lugha kace ta tabu kenan abin ya bi shi jiri bayan jiri bayan jiri ake cewa ne da ajiri tasalsul daga wannan sai wani daga wannan sai ga daga gaza sai kaza kenan hadisin musalsal zaka gani akwai shi da yawa wanda mun karanta hadisin musalsal anan ko na arrahimuna yarhamuhum arrahman yarhamuhum fil ardi yarhamuhum fis sama mun ba da ijazar shi kuma ban ba da ijazar shi eh mana ai da mai ijazar haka ce ijaza haka ce ko shine kenan malam yace musalsalun wato hadisi musalsal shine yace maka kulma ala wasfin ata wato ka bada labari kul ka fadi ma ala wasfi ata wanda yazo akan wasafi wato sifa guda kenan ruwaje in hadisin suka zo da wata sifa sawa'un sifa ce qauliyya ko kuma fi'iliyya kamar yadda zamu ga amsila akwai musalsal qauli akwai fi'li shine malam yace ma mislu ama wallahi ambanil fata wato kamar kace amma wallahi ambanil fata wane ya bani kai amma wane ya bani labari wallahi wane ya bani labari kaga nan yazo da rantsuwa a cikin bada labari kawai wajen ta hadis kawai kana iya kace amba'anil fulan amba'anil fulan amma yayin da ya zamanto maka yace wallahi amba'anil fata amma wallahi amba'anil fata shi ma kenan na gaban kuma yayin da ya zamanto yace wallahi amba'anil fata shi ma wancan amba'anil wallahi amba'anil fata shi ma wancan ya zamanto kenan da wannan tasalsulin ne shine ake ce ma hadisin musalsal kenan sai ya zamanto musalsal bil mi shi yasa malamai suke kayyada shi da wata kalma kamar at-tasalsul in yanzu wannan misalsal bi ama wallahi an ba'in al-fata akwai wancan na rahimuna wa yarhamuhum ar-rahman wanda muka ba da izaris misalsal ne dai kana na ka ba da ridwan wannan ridwan misalsal da menene wanda kake da ijazar shi Ar-Rahimun yarhamuhum Allah. Wannan hadisin ne, lafazin hadisi. Musalsal da mi?
Kana huwa awwal hadisin
sami'tu. Eh, musalsal ibn mi?
Da huwa awwal hadisin
sami'tu minhu.
Da wannan
bil awwali bil awl bil awwaliyya. Wato musalsal ne bil awwaliyya. Kowane in yazo zai ce huwa awwal hadisin sami'tu minhu. Wani ma ya ce haddathana fulan wa huwa awwal hadisin sami'tu. Kenan wannan kalmar da take karuwa kamar hadisin Mu'adh ne ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ce inni uhibbu. Sai dai zaman to ya zaman to musalsal ne bi inni uhibbu. Fala tada kul Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Kenan wannan shine kenan musalsal shine malam ya baka misali yace maka musalsalun kulma ala wasfin atan mislu kulma ala wasfi ata mislu shine yace amma wallahi an ba'an alfata. Kenan shi wannan kalmar ta amma wallahi an ba'an alfata shine zaman to yayi tasalsuli da shi. Kenan kamar yanda muka ce na hadisi Mu'az da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi inni uhibbuk faqul fi dubri kulli salatin allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Kenan wannan musalsal ne da ni inni uhibbuk. Sai zaman to in zai ba ma wani labarin hadisin sai ya ce mishi inni uhibbuka faqul allahumma fala tada fi dubri kulli salatin an taqula allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. In yazo wani ma shi ma zai ba ma wani hadisin sai ya gama mishi da wannan kalma ta inni uhibbuk. Tayyib, bancin shi kuma akwai wannan kenan musalsal kauli. Akwai musalsal fi'ili kamar ya faɗa Abu Huraira yarda Allah tabbata a gare shi ta kauli wa fi'ili afwan ta Annabi sallallahu hadisin Anas yarda Allah tabbata a gare shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yajidu al'abda halawatal iman hatta yu'minu bil qadr khairihi wa sharrihi uluhi wa murrihi. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. واتونا حديثا النبي صلى الله عليه وسلم حديثي ني daga Anas النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa la yajidu abdu halawata al-iman hatta yaqdar. Bawa ba zai ji ba dadin imani har sai yayi imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri, dadinta da kuma rishin dadinta a cikin dakin. Amma Annabi da yazo sai da ya kama gemin shi, ya kama gemin shi gumtsi yace amantu bil qadar khairihi wa sharrihi huluhi wa murrihi. Wato yayi imani wa ana lala amantu aywa wa qala amantu bil qadar khairihi wa sharrihi huluhi wa murrihi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama gemin shi ya kabda inta yace yayi imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri kuma da dadi ce ko kuma ta daci ce. Yana ne zaman to musalsal ne da mine wannan shi da fi'il da qauli da qaulin ta ta cewa amantu bil qadar khairi wa sharri muruhi wa huluhi wa murhi da kuma qabda innan nafi. Kina wannan duka hadisin musalsal yana zawwa da shi shine malam kuma dan ya ƙara baka misali ka gane shi yasa yace kazaka haka min fi'i. Kenan wannan fi'iliyya zai baka haddathani ya qa'ima ya bani wannan labarin atsi. Kenan wannan da yazo ba da labari haddathana fulan wa huwa qa'im misali. Kenan yana tsi haddathana fulan wa huwa qa'im ko kuma yana kwanci ko kuma yana zaune wa huwa jalis ko kuma yana dan jin barci ko kuma yana wani abu dai wanda yake na fi'il ne aiki haka misali shine yace kazaka qad haddathani ya qa'ima au ko kuma qala ba'da an haddathani tabassama. Wato da ya bayan da ya bani labarin wannan hadisi he yayi ibtisama he yayi mulmushi. To kai ma in ka zo ya ba wannan da ya ba ma wani sai ya mulmushi wannan ma da ya ba ma wani bayan ya bashi sai ya mulmushi sai ka yi mulmushi shine yace kazaka qad haddathani qa'ima au ba'da an haddathani tabassama. Kina wannan duka yana daga cikin hadisi musalsal. Wa kana muttaki'an fajalasa.
Ala wa barikum ya ala wa barikum ya ala wa
وقال الزور وشهادة وكان متكئا وقال اللهم وشهادة وشهادة الزور ولا وقول الزور wannan bai daga cikin musalsal sai dai in yazo bannin tunanin akwai ruwaya da ta zo cewa sahabin da ya bada labari ya kawo da da yazo ya bada labarin shi ma yana mutake ya bada ya ta majalisa ko me mai da amma la Allah idan an yi bincike kuma a gani cewa ko akwai ta ko kuma babu ita bayanin cewa lafzi guda in yazo wani na fi'il a cikin hadisi ya nuna wannan hadisin musalsalin sai dai in ya zaman to ya inganta akwai hadisai wanda kuma manta ba wani malami yana fadi cikin naman ta wanda dai cewa akwai musalsalat da yawa wanda amma dai duk ba su inganta ba kenan dai ku ne wanda suka inganta hadisin musalsal dai kenan shine yace au ba'da an haddathani tabassum kenan dai mun fahimci hadisin musalsal kenan shine wanda ya zamanto ruwat in suka samu ta tabu'i akan wani wasafi guda akan wani siffa suka kawo ta guda sawa'un qauliyya ce ko kuma fi'iliyya ce ko kuma qauliyya ce da fi'iliyya kenan ta zamanto qauliyya ko kuma fi'iliyya ko kuma qauliyya da fi'iliyya kenan kala uku a cikin abin da ya shahi hadisin musalsal malam yace kenan wannan nau'i na nawa nau'i na takwas kenan sai malam ya kawo mana nau'i na tara shine yace azizu marwi thnaini aw thalatha mashhuru marwi fawqa ma thalatha mu'anan ka an sa'id an karam mubham ma fihi rawi an-nabi sallallahu alaihi wasallam la mashhuru marwi fawqa ma thalatha mu'anan ka an sa'id an karam mubham ma fihi rawi an-nabi sallallahu alaihi wasallam malam yace al-aziz hadisi wanda ake ce ma aziz nau'i na tara kenan aziz shine malam yace maka marwihi thnaini aw thalatha wato shine hadisin da rawi guda biyu suka rawaito shi ko kuma guda uku kenan wannan shi ake ce ma aziz amma dai in ba ku manta ba a wancan karatun da muka yi mai muka bada ta'arifin aziz rawi shine ta'arifin hadisi aziz wanda suka rawaito wanda rawi biyu ne suka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine akan ta'arifi wanda yake mafi rajih wajen malamai saboda idan yaje na uku ya shiga kan mashhur ya shiga kan mashhur amma manta ba Ibn Hajar ma ya magana akan wannan kenan aziz shine marawa husnaini kenan rawi guda biyu wanda suka rawaito shi shine ake ce ma hadisi aziz wanda ya kamata a ce akwai sabura nan duk da cewa mun amma malamin awar shi bai nan aka yi rasa mai shi a saman tabu amma baka nan to la Allah wancan sati kenan sati mai zuwa in Allah subhanahu wataala ya kai mu kenan aya ne mu tabulo kenan wanda da shi za a sai mu yi muraja'a kai sai tunda da dama da tayi mun ci zan mu bi shi ne safahiyan mu wuce kenan shi aziz wanda rawi guda biyu suka waido hanya ta zaman to guda biyu ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam hanya ce guda biyu da sun kenan wannan shi kuma zai zama tokan aksam na hadisin tun wajen da muka ganshi mutawatir da ahad ko mutawatir da ahad muka ce cikin ahad ke da gwai aksam aziz garib mashhur cikin hadisul ahad shine aziz muka ce wanda daga uku shi kuma aziz mutum biyu garib daya mashhur kuma uku zuwa sama kenan dai wannan malam ya kawo mana shi nau'i na tara yake cewa alhadisul aziz shine kenan shi kuma mashhur marawa thalathatun fa aksar shi kuma aziz marawa husnaini shi kuma garib marawa rawi wahid kamar wani hadisi
حديث عمر بن الخطاب
حديث عمر بن الخطاب
ولا أمان
na madama da gani sannan da yawa na akwai raddi ga wasu daga cikin mutane zakoji suna cewa ai bai wa hadisi a hadi ya zamanto hujja a cikin abin da ya shafi shari'a a ce babu wanda ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai rawi daya ce duk sahabban da suke kaza da kaza yau wai a ba hujja bane wai ba ai ba hujja da hadisi da ahad sai akwai shi yasa albani ya rubuta wani littafi sai suka ce ko an yi hujja shi sai dai ai hujja da shi akan abin da ya shafi naji ahkamin ne suka ce banda abin da ya shafi aqida shi yasa albani ya rubuta wani littafi ya ce alhadithu hujja bi nafsihi fil aqaid wal ahkam haka ya sama wani littafi wani safa 70 da wani abu ne an kai ya samu shi ya zo yayi fatattaka yi bayanin shafi akan masalai idan yana da kyau mutum ko PDF ya same shi ya karanta saboda irin wannan shubhatin da suke zawa hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam a halin ne ko mutawatir ne matakar ya inganta to ya inganta aiki za a yi da shi a tsawon aqida ko kuma abin da ya shafi kunce hukunce na shari'a ina wannan duka maganar banza ce da kuma irin mustashrikin wanda suke shigowa sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suna shigowa su nema su ringa ata abin da ya shafi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar dai na makwabta me wanda wa gaba gadi ko
na
yace mashhurin marwi fauka ma talata kinan nau'i na 10 shine mashhur shi kuma hadisin mashhur shine hadisin da ya zamanto marwihi fauka ma talata ai wanda suka rawaito shi sun hawa daga mutum uku tun daga mutum uku abin da ya samu kenan hanyar da ta zamanto shine zai zamanto wannan shine mashhuri hadisi nau'i ne na hadisi mashhur kenan ala kulli hal dai da tabulo da abin zai kawo mana da mu ba da misali dan a tayi amma dai an dan fahimce shi tun wancan gama
ne sai
da irisatin saman Allah subhanahu wataala ya kai mu insha Allah kuma nan zan matsaya nan matsaya kenan kan hadisin mashhurin Allah subhanahu wataala ya kai mu kenan satin sama a satin sama sallah an wuce sallah ya wuce talata laraba alhamis insha Allah kenan an samu sabura sai a zo sai mu dora daga kan shi insha Allah ana ce mun sunna kina sai mu tashi daga baiti na 12 wasi kamar wasai na usalasa mashhuri karuma kamar dauka talasa insha Allah subhanahu wa ta'ala hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka